can kasar Taiwan kuma ma'aikatan ceton rai sun yi amfani da motar daga kaya wajen dago garwar jirgin fasinjan da ya fadi a wajen garin Taipei wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane 20 wasu da yawa kuma ba amo ba labarin su. Jirgin na TransAsia Airways ya tunkuyi wata gada ne bayan haka ya fada cikin rafin Keelung jin kadan bayan tashin sa yau Laraba. Saura kiris ne dai jirgin ya kara da wasu gine-ginen benaye da yawa dake a wurin. Tuni dai masu aikin ceton rai suka kewaye inda jirgin ya fadi kuma sun iya ceta akalla mutane 15 ciki har da wani karamin yaro.